This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. A yau Alhamis 9 ga watan Janairun shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Hawwa da kanin labarai.
A yau Alhamis ake tsarin gudanar da janazar girmamawa ga tsohon shugaban Amurka Marigayi Jimmy Carter a cocin Cathedral da ke birnin Washington DC. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta rawaito sabbin mace-mace har 70 a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas. Kasar Sudan ta Kudu ta bayyana aniyar samar da gangar danye mai akalla 90,000 a duk rana.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Alhamis za a gudanar da janazar girmamawa ga tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter a babban majami'a ta kasa da ke birnin Washington DC. Sannan za ku ji cewa dakarun kasar Chadi sun murkushe wani hari da aka kai a fadar shugaban kasar da yammacin jiya Laraba.
Attack the 25 at Sayan 20.
Yace mutanen da suka kai harin su kimanin 24 ne dauke da wukake da adduna cikin wata mota kirar dina.
Bayan nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar, inda shirin na wannan makon zai kawo muku ci gaban tattaunawa kan ka'idojin shan magani don gujewa samun matsala. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aika mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da marece ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Alhamis ake tsarin gudanar da janazar girmamawa ga tsohon shugaban Amurka Marigayi Jimmy Carter a cocin Cathedral na kasa da ke Washington, kafin binne shi a mahaifar shi ta jihar Georgia. Shugabannin kasar da suka gaji Carter da ke raye, Bill Clinton, George Walker Bush, Barack Obama, Donald Trump da Joe Biden duk za su halarci janazar a nan birnin Washington DC da shugaba Biden din je jagoranta. Mutane sun daka zai tsohon kwana ga marigayin tun a cikin dare a inda yake kwance a Capitol a cikin akwatin da yake ciki da ya kasance tun a ranar Talata. David Smith, profesa a cibiyar zaman lafiya da warware rikice-rikice ta Jimmy Carter da ke jami'ar George Mason, ya ce ko shakka babu marigayin tsohon shugaban kasar ya taka rawa akan abin da ya shafi aikinsa. Ya shaida wa muryar Amurka cewa ya zo Capitol ne domin girmama tsohon shugaban kasar da kuma manufar da ya gina. A ranar Alhamis ɗin nan, ma'aikatar lafiya ta Gaza ta rawaito sabbin mace-mace har 70 a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas, lamarin da ya kai yawan adadin Falasɗinawa da aka kashe zuwa sama da 46,000 tun fara yakin a watan Oktoba shekarar 2023. Baya ga waɗanda aka kashe, ma'aikatar ta ce sama da mutane 109,300 ne aka raunata. Ma'aikatar dai ba ta rarrabe ba tsakanin farar hula da mayaka a ƙiddigar da ta yi, to amma ta ce sama da rabin waɗanda suka mutu ko aka jikkata mata ne da yara. An dai soma yakin na Gaza ne biyo bayan harin ranar 7 ga watan Oktoban bara da mayakan Hamas suka shammaci Isra'ilan da shi, inda mayakan suka kashe mutane 1,200 a harin, suka kuma yi garkuwa da wasu kimanin su 250. Har yanzu dai akwai kimanin mutane 100 da ke riƙe a Gaza, inda aka yi imanin akalla kashe 1/3 na adadin sun mutu. Kasashen Masar, Qatar da Amurka na jagorantar kokarin samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Da ganin cewa an sako mutanen da ake tsare da su da bunƙasa ayyukan agajin jin ƙai. A karan farko, wato a farkon makon nan ne, kasar Sudan ta Kudu ta bayyana aniyar samar da gangar danye mai akalla 90,000 a duk rana, bayan da kasar ta dawo haikan ga aikin haƙoman. Hakan na zuwa ne bayan da aka tsayar da samar da man a kasuwannin duniya a watan Fabrairun bara, sakamakon rikicin da ake ci gaba da yi a Sudan. Kasar Sudan ta Kudu na samun kashi 90 daga cikin 100 na adadin kudin shigarta daga arzikin karkashin kasa. a cikin watanni 11 da suka wuce kasar bata samu damar sai da danyen manta ba a kasuwannin duniya bayan takunkuman da Sudan ta saka sakamakon barkewar rikici a Khartoum a farkon shekarar 2023 an cire takunkumin a ranar 4 ga watan nan na Janairu da ya ba makauciyar kasar ta Sudan ta kudu damar komawa ga aikin hakar danyen man
with the force majeure having been lifted officially lifted by the government of Sudan
Minister Man Fetid din kasar kenan Port Grand Call ke cewa sakamakon cire takunkumin da gwamnatin Sudan ta yi a hukumance ta wasiƙa ranar 4 ga watan Janairun shekarar 2025 kuma akan haka ne ma'aikatan Man Fetid da abokan hulɗa suke bayyana ranar gobe zama ranar komawa ga aiki wannan ita ce ranar da muke cike da shaukin zuwan ta gobe 8 ga watan Janairun shekarar 2025 Ana sauraron labaran ne daga nan birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran za mu bude taskar rahotanninmu daga nan Amurka. Jiya Laraba tsohon shugaba Jimmy Carter na kwance a tsakiyar ginin Majalisar Dokokin Amurka. Za a masa jana'izar girmamawa ta ƙasa a yau Alhamis, wacce za ta tattaro dukkan waɗanda suka gaje shi, za su haɗa a wuri ɗaya domin yi masa jana'iza. Ga Sarfil Hashim Gumal da fasar rahoton wakilin murya Amurka Anita Powell daga Washington.
Amurkawa na bankwana da shugaban kasar na 39 a tsakiyar demokradiyyar Amurka. Jimmy Carter ya mutu karshen watan Disamba yana da shekaru 100 a duniya bayan kwaye kusan shekaru 2 karkashin kulawar asibiti a Georgia. Tun daga wannan lokaci tafiyarsa ta karshe ta dauki gawarsa zuwa kauyen garinsa na Plain zuwa babban birnin Atlanta na jihar Georgia. Sai kuma aka dauga warsa ta sararin samani zuwa babban birnin Washington DC dan jana'izar kasa a yau Alhamis. Kuma anan aka ajiye shi a ginin Majalisar Dokoki inda a farkon makon nan ne mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ta bada tabbacin nasarar shugaba mai zuwa. A ginin majalisar wakilai sun shaida murya Amurka matsayin kata a wurin su.
I have always admired not only his courage but he was just a real moral person.
A kodi yaushe ina sha'awar ba kawai jajircewarsa ba amma shi mutum ne mai ɗabi'a ta gaske. Ya koyar da makarantar Lahabi ni ma nayi amma ina tsammanin cewa ya damu da dukkan mutane. Cewa shi shugaban mutane ne.
President Carter was a good man. President Carter was a man who served his country. He loved America. I didn't agree.
Shugaban Carter mutumin kirki ne. Shugaban Carter mutum ne da yi wa kasarsa hidima. Yana son Amurka. Ban yi da duk manufofinsa ba, amma dole a amince da shi dan kishin kasarsa ne. Yana son kasarsa ne kawai. Shugaba Joe Biden sai gabatar da jawabi ga dan uwansa dan jam'iyyar Democrat.
When we never see his like again, you'd all do well to try to be a little more like Jimmy Carter.
Ba za mu saki ganin irinsa ba. Zai yi mana kyau idan mun yi kokari kamar na Jimmy Carter.
I, Jimmy Carter, do solemnly swear.
Manazarta sun ce mutanen biyu suna da wasu abubuwa iri daya.
Carter turned out to be a one-term president and Biden turned out to be
Carter ya zama shugaban kasa na wa'adi daya kuma Biden ya zama shugaban kasa na wa'adi daya kuma hakan bai taba nuni da hadakar siyasa da bata dace ba a dukkan bin zance shugabannin biyu sun sanya al'ummar su a gaba da siyasa kuma sun biya farashin haka jana'izar ta Alhamis ta hada da Biden da dukkan shugabannin da ke rayi ciki har da magajinsa Donald Trump lokacin da aka tambaye shi ko menene bambancin Carter da kuma sauran shugabannin da suka gabata Galson ya yi shiru.
I don't even know how to begin to answer that question. The two are polar opposites in every respect that I can think of.
Ban ma san yadda zan fara amsa wannan tambayar ba. Su biyun suna da bambanci ta kowane fanni da zan iya tunani a kai sai daya. Ko ma'ana su biyun sun kai ga shugaban kasa a matsayin wasu daga waje. Kuma a yanzu anan ne wannan bakon ke kwance shekaru masu yawa bayan da shugabancin sa ya kare a wuri mafi muhimmanci a kasar sa.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da fasar rahoton Anita Powell nan gaba kadan a cikin shirin za ku cewa dakarun kasar Chadi sun dakile wani hari a fadar shugaban kasar. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Jagoran bangaren adawa a Mozambique Venancio Mondlane ya dawo gida daga gudun hijirar da yake a wajen kasar a ranar Alhamis din nan inda ya tsaya kai da fata cewa shine ya lashe zaben da aka fafata na watan Oktoba amma daga bisani jami'an tsaro suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen fatattakar magoya bayan shi da suka yi dandazo yin basa mara ba. zaben da aka wato zaben da ke cike da takaddama na ranar 9 ga watan Oktoba wanda Madalin ya ce an tafka magudi a cikin sa ya janyo bore a watannin da suka wuce inda aka kashe ɗaruruwan masu boran a kasar ta yankin kudancin Afirka mai yawan mutane miliyan 35. Madalin ya shaida manema labarai a filin jirgin saman Maputo yayin da ya isa kasar cewa ba ya dawo gida bane domin amincewa da wata rajejeniya ta siyasa. Yace ya dawo ne domin rajin kansa na kasancewa a Mozambique. Yace ya dawo gida ne domin tabbatarwa da duniya cewa bai bar Mozambique saboda tsoro ba. Lamarin da ya kawo ƙarshen gudun hijirar da yayi da ya soma jin kadan bayan kammala zabe sa'idan da yace rayuwarsa tana cikin hadari.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Hukumomin Chadi sun sanar cewa dakarun kasar sun murkushe wani hari da aka kai a fadar shugaban kasar a yammacin jiya Laraba 8 ga watan Janairun 2025. 18 daga cikin maharan sun hallaka. Yayin da ɗaya daga cikin dogarawan fadar shugaban ƙasar ya rasu, kana wasu biyu suka ji rauni. Kawo yanzu kura ta lafa, kuma al'ummar ƙasar na gudanar da harkokinsu kamar yadda aka saba. Daga Yamai, ga rahoton da wakilin Musulmi Umar Barma ya aiko mana.
Dakarun tsaron fadar shugaban kasar Chad kenan jim kadan bayan da suka yi nasarar murkushe wani harin da aka kai a fadar ta shugaban kasa a wajejen karfe 7:45 na yammacin jiya Laraba. A wata bidiyon da aka nada jim kadan bayan faruwar lamarin, kakakin gwamnati ministan harkokin wajen kasar Abdulrahman Kullamala wanne ya bayyana a tsakiyar farfajiyar fadar shugaban kasa da bindiga daure a kugonsa, ya tabbatar da cewa askarawan gwamnatin sun dakile wannan farmaki. Kafin daga bisani, ministan ya bayyana a gidan talabishin mallakar gwamnatin Chadi domin yi wa 'yan ƙasa ƙarin bayani.
Attack de 25 assaillants, 24 plus précisément.
Yace mutanen da suka kai harin su kimanin 24 ne dauke da wukake da adduna cikin wata mota kirar dina waɗanda suka nuna alamun kamar motar ta lalace ne a kofar fadar shugaban ƙasa. A haukace suka afkawa jami'an tsaro da wukake a mashigar fadar, abinda ya yi sanadin mutuwar soja ɗaya, biyu suka ji munanan rauni, sannan ɗaya ya ɗan jikata. Suna danna kai a cikin fadar, askarawa suka buɗe musu wuta, kuma nan da nan aka gama da su. 18 daga cikinsu sun sheƙa lahira, sai wasu shida da a halin yanzu ke hannun mashara'anta. Abin yana da ɗaurin kai, in ji kakakin gwamnati Kullamala wanne ya kawar da zargin harin ta'addanci. A gaskiya ni ban ga wani tsararren abu ba a wannan haraka. Na ga lauyoyi da kiri ɗaure a jikinsu, watakila an ce musu bindigogi ba za su harbe su ba. Amma kuma ba haka abin yake ba. Ba zan yi garajen ba da wani ra'ayi akan wannan al'amari ba, domin hurumin mashara'anta ne. Shugaba Muhammad Debi ya umarce mu yi wa 'yan ƙasa bayani, mu kuma tabbatar musu cewa wannan hari ba shi da wani tasiri. Babu wata barazanar da ƙasa ke fuskanta.
Aucune menace ne pèse actuellement sur le pays.
Domin jin halin da ake ciki a washegarin faruwar wannan al'amari, na tuntubi Abdulrasak Garba Babaani, wani dan jarida mazaunin Njamena.
Ji tsoro kuma musamman ma wanda suke kusa da angwanin da ke kusa da fada, amma halin yau an wayi gari alhamdulillahi, bankuna duka sun bude, ma'aikatan gwamnati suna gudanar da ayyukan su, jami'o'i, makarantu, ko kowa ya tafi harkar sa, kasuwanni, inda na zagaya duka na gani komai yana tafiya daidai wa daidai kamar yadda aka saba, ba kwantar ko wani fargaba ma a zukatan mutane bayan jawaban da shi wato mai magana da yawun gwamnati ya yi wa al'umma kasa baki daya.
Ganin yadda aka kai wannan farmaki a wani lokacin da dangantaka ta yi tsami a tsakanin Chadi da Faransa bayan gwamnatin Marshal Muhammad Debi ta umarci Faransar ta kwashe sojojinta daga kasar, wasu na alakanta abubuwan biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan shan magunguna da ke sanya kuzari ko ƙarfi a jiki. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata, likita ya koro jawabi akan yadda ake amfani da magungunan sanya kuzari musamman ga masu aikin karfi, inda yake bayani kan irin aikin karfin da ya kamata mutane su yi ko kuma aka san haka, sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon, Dr. Tukur Ismail na Jami'ar Zamfara da ke Talata Mafara zai ci gaba da yi mana bayani ne kan aikin karfi da ya kamata a yi da kuma aikin karfin da bai kamata mutane su rika yi ba. A hirarsu da abokin aiki na Abdulaziz Bello, inda ya fara da cewa
idan yanayi ya sa abin da ba mutane kamata su yi kake yi ba kamar na aikin karfi din, ni shawara da zan bayar na farko ka dubi awoyin da kake yin aikin. Na farko, yin aikin karfi a cikin rana yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su ƙara ma jiki gajiya. Akan yi shi a lokacin da rana ta dan rage ko zafi ya dan rage haka, saboda a lokacin da kake aikin karfi kana expanding energy, sannan ita rana da kanta ko kuma tsananin zafi yana ƙara exhaustion na wannan zafi abin din da kake yi. Sannan kana aikin karfi, ya zama wajibi ka riƙa cin abinci mai gina jiki kamar mai dauke da nau'in proteins da kuma carbohydrates. Wannan zai gyara jikin, wannan kuma zai baka ƙarfin aikin da zaka yi.
Kamar me da me kina?
Eh, to abinci ya kamata mutum yana aikin karfi yana samun abinci masu kamar carbohydrates kamar irin tuwo, shinkafa da komai duka wannan suna ciki. Amma kuma ya kamata yana samun proteins, irin duk abin da ya shafi nama ko kwai ko kifi ko wani abu, wanda su kuma za su rika gyara wani wears and tears din da yake cikin jiki.
Wato matsalolin da suka haddasa su da yake wahala,
yawa wanda suka haddasa wa'annan, wanda za su haddasa a tsaka wannan aikin da yake. Sannan aiki abin da aikin karfi din abin da zaka dauka, misali yanzu a ce buhu mai kilogram 100 bai kamata mutum yana daukar shi ba ko mai girman shi ko kuma karfin sa, saboda abin ya gagari ya fi karfin abin da zai dauka. So ya rage shi, misali ya zama kamar kilo 50 ko kuma abin da bai kai haka ba, zai sa kai aikin na tsawon lokaci ba tare da kuma ka tattara gajiya mai yawa a cikin jikinka ba. Sannan sai awoyin da kake dauka wurin aikin kuma, mikin a ce ka fara aiki tun daga safi har yamma kana aiki, ya kamata a ce kana samun hutu kila idan kai aiki awa ɗaya, awa biyu ka tsaya ka huta ko awa ɗaya ko wani abu, sannan ka ci gaba da wannan aiki. Da
wannan ya sana tunu da masu noma a gona, ga ya magana rana kana noma a gona, kana duki kana noma, kana aikin gona, ga gajiya, ga kishirwa, ga sauransu. To su manoman su kuma wani shawara zaka ba su da aikin nasu na duke ne, ko kuma akwai wani sabon tsari da kike ya kamata kila a kauce wancan da ke amfani shi?
To abin da za a yi idan mutum misali Allah ya sa manomi ne, so shi shawara da zan ba shi shine ya rika tanada ruwa sosai. Koyaushe kana da ruwa kusa da kai idan kana aiki, kai aiki dan kadan, saboda idan kana aiki a cikin rana kamar yadda nace maka, shi zafin rana yana sa ruwan jikinka su fita ba tare da ka sani ba. So kana shan ruwa lokacin da kake aikin zai rage wannan. Sannan na biyu, amfani da abin da is protective, yana ba da kariya daga rana. Ya zama rana ba za ta rika dukan jikinka directly ba,
malwa ka ko lima,
yawa malwa ko lima ko kuma rigan jikinka ya zama ba kamar yanzu zaka ga wasu suna noman ma kila ba za su sa komai a jikinsu ba, zaka ga ranan tana dukan jikinsu directly. To ka ganga
za a samu dai kariya tsakanin jikinka da rana,
ranan ka da rana din
ya sa kaya masu auduga da masu kuma dan
kawai da su sai ba wanda kubin ciki ma kadai ya ishe ka. Sannan kuma idan kai ka dan yi aikin ka samu inuwa ka zauna ka dan huta, sannan ku kuma dawowa ka ci gaba. Kuma idan wuri ne da za ka iya yin aikin lokacin yamma haka, to zai fi lokacin da rana kamar karfe 10:30 zuwa karfe 1, karfe 2 din nan. To wancan lokacin daga kamar karfe 4 zuwa kamar karfe 6 ko karfe 6:30 haka, shi ma insha Allah zai taimaka da yawan wannan.
To doctor, wa'in irin sinadarai ne za a kula da su ga magani ma tukuntuhane wanda aka san suna da illa kwarai da gaske?
To kamar yadda na gaya maka, su kamar non-steroidal anti-inflammatory drugs suna zuwa a different formats sannan
kalori ne daban-daban
kalori daban-daban sannan kuma su wanda yawanci zaka ga suna sha yau za a introduce wannan a ce shi na maganin gabobi ne a introduce wannan a ce nan maganin idan kaman ka ji jikin ka yana tamna ko yana wani menene to haka za ka ji kwankwas ka duka shi da sauran su to duka haka zaka ga formulations ne daban-daban wa'inda yawancin su idan ka ce yanzu zaka duba non-steroidal anti-inflammatory drugs zaka same su iri daban-daban in different formulation wa'inda gaskiya idan ka ce zaka yi bayani zaka ga ba za su tasirantu da cewa okay to ga wani composition wanda you should avoid ko kuma ga wani
ga wasu kalorin da ya kamata a kauce
ma zaka ce zaka kauce ma ko wani abin nan ba
na san a likitanci an yi bayani irin maganuka nau'i uku na akwai wa'inda za a yi kira psychostimulant wato masu wanda kwakwalwa kai tsaye kamar kai magana wato opioid akwai depressant masu ilisa mutum ya yi bacci ko kuma hallucinogens haka wato irin nau'ukan maganuka duka na wato da aka yi wa wani da su ne wa'annan maganuka wanne ne ya fi dama ila cikin saurin ta'ammuli
kamar yadda na gaya maka kowane magani ana amfani da shi ne ga irin larurar da ya kamata a ba da shi ba magani za a ce wannan idan kana abusing psychostimulants ko kuma antidepressants ko any antipsychotics kamar yadda kai magana irin masu hallucination da sauransu wannan ya fi wannan sauki ko wannan bai fi wannan sauki ba duka magunguna irin waɗannan classes na magunguna na farko su waɗannan classes na magunguna ma ba they are not irabirabensu ba they are not over the counter drugs saboda duk magungunan da suke branches na stimulants magunguna ne wanda su suna da doka wanda ba a siyar da su sai tare da prescription
sai daga umarnin likita
dai na za a sha su da su masu antidepressant na duka zaka ga ana shan su amma tare da umarni na likita su ba magunguna bane gaskiya wanda za a samu a ce ana sha irin haka nan amma duk da haka abinda ke faruwa yanzu su wa'annan na farko suna da tsada kuma gwamnati ta sa ido a ya zamanto masu sayar da magunguna ba su kan sayar da su ba tare da prescription na likita ba amma su wa'annan wa'anda suke non-steroidal anti-inflammatory drugs na su kaga su over the counter ne akwai wanda ake ce ma kafada chemist wanda ake hawo da su a cikin kasuwanni
da
rana ga komi su kaga su ne yanzu muke neman ita gwamnati ta shigo ciki wurin ganin cewa
wani kokari kuka samu cewa gwamnati tana yi na ganin cewa ai ilmantar da al'umma ko kuma an hana ba su damar sayen maganukan kai tsaye
to alhamdulillah akwai sashi na musamman tun daga gwamnatin tarayya gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi wanda yake kula da ganin cewa na farko irin wannan aikin da kake yanzu na yada bayanai game da illolin waɗannan magungunan da shan su to wannan kusan shi ya fi komi girma da muhimmanci a gurin al'umma mutum yana yin wani abu bai san illar abin ba sai lokacin da abin ya kwantar da shi a ce mishi ai maganin da kake sha na matsala takwas shi kama ka wannan matsala ya ga lokacin da ya sani da bai ma ci gaba da shan maganin ba ka gani ya fi akan a ce an samar da sashen wankin koda ga al'umma duk wanda
koda shi da za a kashe wurin samar da sashen wankin koda
yawa
a kashe su wurin wayar da kan al'umma da kuma kan
al'umma akan matsalolin wannan magunguna
tsaurara matakan tsaro
tsaurara kuma matakai na dokoki na ganin cewa kamar yadda wa'ancan magunguna wa'anda muka san cewa they are not over the counter drugs sai da umarnin likita sai da takardar prescription za a baka to haka su ma wa'annan saboda illolin da suke haifarwa ya fi ma wancan wanda suke yi na to ya kamata a ce an ƙara tsaurarawa ita gwamnati ta sa wa'annan magunguna sun cire su daga over the counter drugs ya zamanto akwai doka ta cewa sai idan likita ya tabbatar ma cewa a baka wa'annan magunguna sannan za a baka amma kamar yadda ce muka gaskiya faɗakarwa musamman a mutanenmu na karkara yana ɗaya daga cikin abin da ni nake ganin ya kamata a sahin masu sosai a kai saboda kaga wannan rashin lafiya ta koda ɗin yanzu tana yawa sosai ta hanta ɗin ma tana yawa sosai yawan jini yana yawa sosai saboda yanzu kamar gaba ɗaya idan ka dubi Najeriya ita na cikin in transition daga abin da ake cewa on the developed to developed world
kasashen da ba su samu ci gaba gaba zuwa kasashen da ke samun cigaba
yawwa zuwa kasashen su ke cigaba to wannan transition din shi ma yana zuwa da canji da irin nau'in rashin lafiyoyin da suke tafiya da shi so yanzu da muna fama da infectious diseases amma yanzu kaga mun da muna
da irin cutukan wannan
irin infectious diseases da amai da gudawa su cholera su meningitis su
amai da gudawa da dan sankarau
da duka wannan su ne infectious diseases to ana kuma zuwa ga chronic non communicable diseases irin su cancer
manyan cutukan da ba iya yadawa
yau ba iya yada amma kuma suna dama al'umma sosai yawa su wannan transition din ya kamata ya tafi tare da ilmantarwa da fadakarwa a gurin al'umma tun daga abinda za su ci da abinda za su sha da irin magungunan da suke amfani da su saboda wannan changing idan ya zo yana tafiya ne tare da rashin lafiyoyin da suke wancan saboda za ka yanzu kaga kansoshi za ka ga sun yawa barkatai
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latinas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tara a wani makon don jin ci gaban shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hawwa Umar ke cewa mu huta lafiya
a gaida Hawwa Umar yanzu kuma ga kadan daga cikin sakon da ku aika mana ta hanyar email
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Jawo. Yace Najeriya kenan. Watan idan ana so a kwantarwa talakawa da hankali, sai kaji an ce masa litar man fetur za ta dawo naira 500 nan ba da dadewa ba. Allah sarki. Wato mu da arzikin kasar mu, amma kuma ya zame mana inuwar giginya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Ko bani daman yin tsokaci akan yadda matasa suka yi tururuwar cika aikin custom da hukumar haraji ta gwamnatin tarayya a Najeriya. In kaga adadin lambobin waɗanda suke gurbin neman aikin sai abin ya baka tsoro. Tsabar kasancewa matasan ƙasa ta Najeriya suna zaune ne babu abin yi kuma sun yi karatu. Allah ya kawo kowa rabansa amin. Sako daga sardaunan ƙwallon misau Muhammad Zaharuddin Kaka. Shi kuma sani mai langelange yalwa ya wuri cewa yayi muna marhaban da rancen kudin da bankin China ya baiwa Najeriya don gina titin jirgin kasa na Kano zuwa Kaduna ganin irin muhimmancin da aikin yake da shi ga al'umar arewacin Najeriya da fatan Allah ya sa a cimma nasara amin
Kuma da lage da Maryam Dauda yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To Muhammad a takaice ayo Alhamis ne yake sa yin gudanar da janazar girmamawa ga tsohon shugaban Amurka marigayi Jimmy Carter a cocin cathedral na kasa da ke Washington kafin binne shi a mahaifarsa ta jihar Georgia. Shugabannin kasar da suka gaji katon da ke raye Bill Clinton, George Walker Bush, Barack Obama, Donald Trump da Joe Biden duk za su halarci janazar a nan birnin Washington da shugaba Biden din zai jagoranta. A ranar Alhamis din nan ma'aikatar lafiya ta Gaza ta rawaito sabbin mace-mace har 70 a yakin da Isra'ila ke yi da Hamas, lamarin da ya kai yawan adadin Falastinawa da aka kashe zuwa sama da 46,000 tun fara yakin a watan Oktoba shekarar 2023. Baya ga waɗanda aka kashe ma'aikatar ta ce sama da mutane 900,300 ne aka raunata. A farkon makon nan ne ƙasar Sudan ta kudu ta bayyana aniyar samar da gangar ɗanyen mai aƙalla 90,000 a durana bayan da ƙasa ta dawo haikan ga aikin haƙoman. Hakan na zuwa ne bayan da aka tsayar da samar da man a kasuwannin duniya a watan Fabrairun bara sakamakon rikici da ake ci gaba da yi a Sudan. Kasar Sudan ta kudu na samun kashi 90 daga cikin 100 na kudin shigarta daga arzikin karkashin kasa. A cikin watanni 11 da suka wuce kasar ba ta samu damar sayar da ɗanyen manta ba a kasuwannin duniya bayan takunkumi da Sudan ta saka sakamakon barkewar rikici a Khartoum a farkon shekarar 2023. Jagoran bangaren adawa a Mozambique Venancio Mondlane ya dawo daga gida sakamakon gudun hijirar da yake yi a wajen kasar a ranar Alhamis din nan, inda ya tsaya kai da fata cewa shine ya lashe zaben da aka fafata a watan Oktoba.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hawwa Sharif da ta karanto labarai, da kuma Julie Leather Scrum da ta daidaita mana sauti ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin. Ni Muhammad Hafiz Baban lake cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.